Hassan da Hussein ne ba?
More music at hassasongs.com.
Haka yake. Yayi daidai.
Mata ci ci da goya
iko Allah. Da ma haka abin yake.
Mata ci ci da goya iko Allah.
Yayi daidai. Ai da ma ai haka abun yake
zanga makuyaran mata agwana ga dan gwanne ne agwana bi ubara ne nana dunga sai ne doza yara tara ya goma sa agwana na isa du ne jamila na
sai jamili
habi kuma na ya habibu
maki albarka
to kuma rigan mama
salamu alaikum
tayaran mata fi shagali
haka yake
to kada na agogo fi zati na ri
haka
daga fi wari saran watarana sayar
ai da ba duniya kenan
More music at houseofsongs.com.
So, I'm going to go.